shine kulawa da
shagalna na inta da wannan tafadakta barar intam ta tajiba zangurcimawa den ci barar muccukin inten ci doden cin zilefnan dagbetu ta takalla ta garin nasnat inten tirmujuja tindas nattigimedda inta da ashagal wada gnatana tafon shinila to filbetu ta da asna sagalai akal sakal natakken natariya galaki gafawon adasnan dag azizlefni shil wata gini ci barar inci dode la tam khatir akita garatan nazalaf adno sa akhi wonnom harnakal adagn tazabbat nagru dagalak nagasan lijaban kullu wonnakalen tabarar intam akid meden shidutandu to istidit asna shawada shagal wa hanan naragas naqal nasudun shishi wulnani amwas ashagal we hanan nyiga
ha magashi wa aikidan da mankai wa yayi
tifraga madan tumulame da watta gimir ni shagalwa
gaskiya aiki mai hakarin ungoni
istidit ashagalna na yugla gaban tagharma ten gas tintesawa akal sakal an taggu ikallawuni idna gammat e wa dangi dag marod smos to inteni da asna shedo azrfu hanan ni takal moto tan razamtan felan narzamto maglawanna akko akal kindibachin nosa anta gas istidit wuladi hanan gurtesawa tam hayat rizd tigro ma dakhi tabarar ti tigro tam hayat rumasazla fintemchek ada sakkan wulayin nishil atasin dudi hanan amlenana to inten dana tarasan gafan astisle ti da wati tarraga zammo shira ibayan nikan wargi shaglin benani toggu agala kasna tarikha fan ikallanda hana wonsat ni toggu de sana shagal kaywa gunnaka sey guma daga kallawuna galak ganyen lalla ashinya so sagawar wannana
da mun kira yanzu na wuri ya cika
ai lankara dela na starami eti dani gafawan ina razizri watina yam
gaskiya sai mu ce kulliya ta biya kudin sabili tunda gurun da muke son mu cimma gaskiya mun kai gare shi ko mun kusa kai gare shi tunda ba mu amince duka gaba ɗaya 100% mun sam amma gaskiya kulliya ta biya bukata ta kuma tana cikin biya tunda mutane mun yi wayewa kai mun yi wayewa kai na baki baki mi ne gidan radio kuma mutane duk sun fa'inci abin nan masu jahilcin ma jahilcin nan ya hita sun gane ko menene lakulkin diya mace sun gane ko menene a sa a bar yarinya har ta shekara 18 sun gane muhimmancin lakulkin diya mace kuma muke jin dadi tsakani da Allah